Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashim Gumil tare da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muka sake da muku a shirinmu na hantsi. A yau ranar Laraba, 3 ga watan Janairun shekarar 2024. Cikin shirin za a ji cewa masu sharhi na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na dakatar da amincewa da karatun digiri daga jami'o'in Benin da Togo. Sai kuma shirin ciwon yamaci da Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun ƙasar Kamaru. Amma da farko sai an fara da shan kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan hantsi ga kuma labaran duniyar. A jiya Talata, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ɗaukaka ƙara kan hukuncin da sakatariyar harkokin wajen Maine ta jam'iyyar Democrat ta yanke na haramta masa takara bisa rawar da ya taka a harin da aka kai wa Majalisar Dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairun shekara ta 2021. A nasaran zai kuma buƙaci kotun kolin Amurka da ta yanke hukunci kan cancantar sa na komawa takarar shugaban ƙasa a wata shari'a mai kama da wannan ta jihar Colorado. Dan takarar na jam'iyyar Republican ya ɗaukaka ƙara kan hukuncin jihar Maine da Shana Bellows ta gabatar, wacce ta zama sakatariyar harkokin wajen jiha ta farko a tarihi da ta haramta wa wani tsayawa takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin sashe na 3 na doka ta 14 da aka yi wa kwaskwarima, wacce ba kasafai ake amfani da ita ba. Tanadin dokar ya haramta wa waɗanda suka yi bore riƙe muƙami, an kuma ɗaukaka ƙarar ne zuwa babbar kotun Maine. Ana kuma sa ran Trump zai ɗaukaka ƙara kan irin wannan hukuncin da kotun Colorado ta yanke kai tsaye zuwa kotun kolin Amurka. Kotun kolin ƙasar ba ta taɓa yanke hukunci kan sashe na 3 ba, kuma hukuncin da kotun Colorado ta yanke wa Trump shi ne irinsa na farko a tarihi da aka yi amfani da dokar don hana wani ɗan takarar shugaban ƙasa shiga zaɓe. Baitul Malin Amurka ta bada sanarwar cewa adadin bashin da ake bin ƙasar ya haura dala triliyan 34. Wannan lamarin na zuwa ne bayan da 'yan majalisar dokoki na Republican da kuma fadar White House suka amince da janye matakin ƙurewar bashin ƙasar na dala triliyan 31.4 na ɗan lokaci a bara, bayan da gwamnati ta yi aiki kan sama da ƙarfin karɓar lamuninta na ƙa'ida da kuma take buƙata domin aiwatar da muhimman matakan kaucewa durƙushewa. Wani yarjejeniya tana aiki ne har zuwa watan Janairun shekara ta 2025. Majalisa kuma na shirin tunkarar wata fafutukar neman kuɗi na gwamnati. Wani jirgin saman yakin Isra'ila marar matuƙi ya kai hari kan ofisoshin Hamas da ke yankin Beirut a daren jiya Talata, inda ya kashe babban jami'in Hamas Saleh Al-Aruri, kamar yadda ƙungiyar mayakan da kuma kafar yaɗa labaran Mid-East suka bayyana. Aruri babban jami'i ne a tsarin shugabancin ƙungiyar ta Hamas, kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa reshen soji na ƙungiyar Dakarun Qassam Brigades, waɗanda suka kai wani mummunan hari a yankin Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. A bara, Amurka ta yi tayin dalar kuɗi, wato ta yi tayin ladar kuɗi dala miliyan 5 ga wanda ya bada bayanai game da shi. Rundunar sojin Isra'ila ta ƙi cewa komai kan rahoton, amma irin wannan harin ya yi daidai da ƙudurin birnin na Kudus wanda ya yi na kashe wasu manyan shugabannin Hamas a yayin da yaƙin da Hamas a Gaza ya kusa cika watanni 3. Aruri ya jagoranci kasancewar Hamas a yankin yammacin gabar kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi barazanar kashe shi tun ma kafin ƙungiyar mayakan ta kai mamaya a kudancin Isra'ila a harin na watan Oktoba.
To, nan jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan masu sharhi na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na dakatar da amincewa da shaidar kammala jami'a ko digiri daga jami'o'in Benin da Togo. Digirin da aka fi sani ɗan kwatano. Tijjani Muƙaddas ɗan Najeriya ne da ya samu halarta wani shirin ƙara juna ilimi a jami'ar Vanderbilt da ke birnin Nashville a jihar Tennessee. Kuma na fara tambayarsa yadda ya ga wannan mataki.
Na yi maraba da wannan mataki da gwamnatin Najeriya ta ɗauka domin wannan mataki da aka ɗauka domin taimakon kai da kai ne. Na farko dai, wannan digiri da ake samu a Togo da kuma Benin abinda zamu fara dubawa akai shine wani illa yake kawo ga samu shine na farko kenan. To ɗaya daga cikin illolin shine ka zo ka dau mutum da yaje ya gama digiri a wata ɗaya ko wata biyu, misali yaje ya karanta nurse ko kuma aikin likita ko kuma aikin injiniya, ka zo misali ka kai shi asibiti ya ma aiki, to mutumin da ba shi kwarewa me kake tunanin zai yi? Kaga zai iya kawo matsala da zai iya kawo ma abin da zai iya kawo wa rasa rai,
wato illa ce zai illarsa sai yafi amfanin sa yawa.
Yawa to illarsa sai yafi amfanin, kamar yadda na saurara daga shi Jafar da suka yi bincike akan abun, yake cewa shekara da shekaru fiye da shekara goma suna yin magana akan a duba irin wannan karatu da ake yi a Kwatano da su Benin din nan su Togo, amma ba a yi komi a kai ba. To amma da suka zo da suka yi binciken su kuma sai tabbatar musu cewa eh lalle ana irin yin wannan karatun a gama shi cikin sati hudu, sati biyar zuwa wata biyu.
To amma
ko na yi babbar matsala ce.
To amma tijani wasu akwai waɗanda suka je suka yi karatun suka zauna aji a koya musu ba wai sun saye shi bane, su kuma ina muku musu take?
Eh gaskiya ne, ai to wani abu ne zai shafi wani abu ko kuma wani abu ya kawo wani abu. Da haka yanzu tun na dade a Najeriya ina sanin cewa ana cewa digiri dan Kwatano. Idan aka ce digiri dan Kwatano abinda ake nufi kawai digiri ne wanda ba shi da inganci. To kaga kenan shi wanda yaje shekara da shekarun yana karatu a can yanzu wannan abin zai iya shafar sa. Inda za ana tunanin tuna karatun da yayi ba mai inganci bane, domin da yawa sun janyo musu. Kuma haka ne ɗan Najeriya da yawa suna tafiya Kwatano, wasu su tafi a Togo su je su yi karatun nan domin sauki suke nema. Da yawa daga cikin 'yan Najeriya za su faɗi jaraba a jami'ar Najeriya, ka zo kana masu dariya daga baya sai dai ka gansu da kayan NYSC suna yawo, ka kake lambar ka masu dariya ba domin sun bi ta hanya mai sauki sun samu digiri.
To wasu na ganin cewar kamar gwamnati ta makara a wannan badakala ake haifarwa, shin ta makaran da gaske ko kuma yanzu dakatarwar zai ci gaba da amfanar da Najeriya?
Eh gaskiyar magana ta makaran, amma kuma duk da hakan dakatarwar zai amfane mu, saboda a yanzu haka ma akwai 'yan Najeriya dubbai ba wai 100 ba da suke Kwatano, wasu kuma suke Benin suna karatun. To amma duka wannan sakacin gwamnatin Najeriya ne. Ina dan Najeriya zai tashi je Kwatano ko Togo yi karatu? Kasashen da ba su yi mu ba, kasashen ma da ba na turanci ba, wani ilimi suke da rankin na ilimi na duniya ma a wani rukuni suke? To amma saboda irin rukun sakainar kafi da gwamnatin Najeriya take wa ilimin jami'a, wallahi shi yasa ɗaliban mu suke guduwa suke yin karatu.
Wasu idan aka tambaye su me yasa suke fita irin wannan kasashe suna karatu, sukan yi bada misali ne ga yawan yajin aiki da ke faruwa a Najeriya.
Shi ma wani babbar matsala ce. Shi yasa nace ai rukun sakainar kashi da ake yi wa jami'o'inmu, inda an kula da su ai ba za su je jami'a, ba za su je su yi yajin aiki ba. Shekaru baya da suka wuce, shekara guda aka yi ana yajin aiki a Najeriya. A wannan shekara ɗayan wani ya tafi Kwatano ya gama digiri da su.
Tijani Muqaddas kenan, dan Najeriya da ke halartar wani shiri na ƙara juna ilimi a jami'ar Vanderbilt a nan Amurka. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga martala da kashi na biyu na labaran duniya.
Jami'an ƙasar Ukraine sun faɗa a jiya Talata cewa Rasha ta kai munana hare-haren makamai da suka kashe akalla mutane 5 tare da jikkata wasu 130 a Kyiv da kuma Kharkiv. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce dakarun Rasha sun yi amfani da jirage maras matuƙa 35 da makamai masu linzami 99 da aka harba ta jiragen sama da na ruwa. Sannan kuma dakarun tsaron saman Ukraine sun kakkaɓo dukkan jiragen maras matuƙa da makamai 72 daga cikin makaman da aka harba. Babban kwamandan sojan Ukraine General Valery Zalungi ya ce daga cikin makaman da Ukraine ɗin ta harbo a ranar Talata akwai samfurin Kinzhal. Zalungi ya ce Rasha ta harba makaman 10, mafi yawan da Rasha ta yi amfani da su wajen kai hari guda kuma Ukraine ta kakkaɓo su duka. hukumomi sun bada sanarwar gargadin harin sama, suna gaya wa mutane su nemi mafaka daga hare-haren. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce tun daga ranar 31 ga watan Disamba, miyagun kasar Rasha sun harba jirage maras matuka 170 na shahid da kuma makamai masu linzami iri daban-daban. Yar uwar shugaban Korea ta Kudu, wato Korea ta Arewa, Kim Jong-un mai karfin fada a ji, ta yi wa shugaban Korea ta Kudu shagube kan nuna bautar jarumtaka, amma ta bayyana magajinsa mai sassaucin ra'ayi a matsayin mai hankali da wayo. Kalaman da kan iya nufin taimakawa wajen haifar da rarrabuwar kawuna a cikin Korea ta Kudu. Kalaman nata na jiya Talata sun zo ne a matsayin martani ga jawabin shugaban Korea ta Kudu Yoon Suk-yeol na sabuwar shekara, inda ya ce zai kara karfin sojan Korea ta Kudu da kuma inganta kawancin kasar da Amurka don tunkarar barazanar nukiliyar Korea ta Arewa tun lokacin da ya hau mulki a shekara ta 2022. Yoon ya yi irin waɗannan maganganun sau da dama. Yar uwar Kim Yo-jong ta yi amfani da kalaman Yoon na baya-bayan nan a matsayin wata dama ta zazzaga masa bakakken maganganu. Kim Yo-jong a wata sanarwa da kafar yaɗa labaran ƙasar ta fitar, ta ce tunda aka rantsar da shi yake ta fafutukar ƙarfafa kawancen Koriya ta Kudu da Amurka, tare da mai da hankali kan atisayen soji na haɗin gwiwa wanda ke haddasa koma baya ga makomar Koriya ta Kudu. Ta ce matakin da Yoon ya ɗauka na wautar jarumtaka da yanayin barazanar adawar soji sun baiwa Koriya ta Arewa babbar damar bunƙasa shirye-shiryenta na soji. Ta ce jawabin sabuwar shekara na Yoon ya sake samarwa Koriya ta Arewa wani dalili da hujja na samun mafi girman ƙarfin makaman nukiliya.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan. Wannan shirin na zo muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. To anan Washington DC a goma na cewa karfe 2:13 na tsakar dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai saurare. Barka da arzikin kasancewa da shirin ciwon yamace a cikin wannan shekara ta 2024 miladiya. Shirin da ke bibiyar lamuran mata da kuma yadda suke kokarin shawo kan matsalolin da suke addabar su. Sunana Aisha Mu'azu. Yadda mata suke hoɓɓasa don ganin an dama da su a fannoni daban-daban na rayuwa, musamman ma fannonin da a da mata suke nesanta kansu da su, kamar kimiyya, lissafi, kirkire-kirkire da dai sauransu. A yau ana damawa da mata a waɗannan fannoni. Bakin namu na zauren ciwon yamace a shiri na farko cikin wannan shekara, sun kasance daga rukunin matan da muka ambato waɗanda suka ci gajiyar wani shirin ƙarawa juna sani a fannin kimiyya a nan Amurka ba tare da ɓata lokaci ba san ba su dama su gabatar da kansu a biyo mu a cikin shirin ciwon yamaci
zan so ki gaya mana sunanki da kuma abubuwan da kika yi a irin tasirin da yayi a rayuwarki musamman a fannin kimiyya
To assalamu alaikum masu sauraro sunana Rumana Kabir Aminu
sai kuma sunana Ibaniza
nazo as delegate na US Department of State mun zo yin fellowship ne wanda aka zabe mata wanda
suke cikin fellowship kamar kun zo wani shiri ne na karawa juna sani
na koyan kwa da exchange mu koya daga mata kwararru da suke nan a fannin ilimin kimiyya da fasaha sannan mu ma kuma su karu daga wasu al'adunmu da kuma abubuwan haka da mu muka sani
masha Allah malama Ebenezer Mi sauraro zai so ya san fannin da kika kware.
Na fitar daga Benue State, amma na girma a Plateau State. Na karanta Electrical and Electronics Engineering. Na fara yin software, na yi fara product management.
Kin kirkiri wasu manhajoji kenan.
So, sanda na fara tamaka kaman secondary school student, suna son su san kaman digital literacy haka. Na yi mentorship, wannan shekara na yi magana kaman a makaranta guda goma, kaman 1,000 students. Akwai question and answer section, life careers, za tambaye ni zamu amsa haka.
Malama Rumana.
Kwana nawa kuka yi a nan Amurka?
Zuwa mu dai akalla satunmu hudu. An raba mu gida biyu kasashe biyar an tura su Chicago sai kuma kasashe 16 an tura su San Francisco wanda su ma iya adadin kwanakin da muka iya adadin kwanakin da suka yi kenan
to me zaki dora malama Ebenezer
wannan sati biyar mun zo da farko mun je Chicago yanda Rumana ya tace mun samu mentorship ina LinkedIn da sani a LinkedIn
kaman kun samu gogewa kina
gogewa a LinkedIn an hada ni da wani mata tana senior product manager ta koya mun haka so na gan yanda ana yin product management a America daban
da yadda muke a gida me ya bambanta su
ha akwai abubuwa sosai yanda zaki sa document yanda zaki user research yanda zaki competitive landscape analysis yanda mutane za su amfani da app din yanda za su respond in the app sun sami wani masala a cikin app din koya ke product manager zaki duba zaki dauka feedback ya ma developers don gyara haka ko su yi wani version 2 ko version 3 haka so naji daddy wannan abun da na samu a wannan
menene sunan da wannan shiri
wannan program tech women ne sunan program din tech women yanda na zo na koya wannan abu na ji daddy
wato duk mata ne
duka mata ne mata guda 104 aka gayyata a wanda mata 103 ne suka zo dai bata samu ta zo ba to ita kadai ne bata zuba amma mu 103 ne muka zo
me kika amfana da wannan shiri da kuma daga su matan da kuma waɗanda suka hada kanku wuri guda
to shi dai shirin nan ya kasu kashi uku ne kashi na farko akwai mentorship wato yadda zaka koya abinda kai ka fannin da kake
ka
kware a kai akwai professional mentor wanda za a hada ka da ita wanda za ta taimaka maka wurin career path dinka hanyar da zaka bi sannan na biyu kuma akwai cultural mentor su cultural mentor su mazauna gari ne yan gari wanda za su fita da mu su zaga da mu gari su nuna mana al'adun gari da yanayin abincin su in muna neman abin da zamu saya da inda zamu samu da sauransu sannan na uku kuma akwai impact coach su kuma mata ne waɗanda suka kware wurin businesses kafa company wanda ya zama sustainable da sauransu to a wannan za a hada mu kowace kasa za a bata impact coaches guda hudu mata waɗanda suka kware to sai ku zauna tare da waɗannan mata guda hudun sai ku tattauna ku faɗi menene matsalolin kasar ku sai ku kokari ku ga wani matsala ne tafi damun kasar ku kamar misali mu ɗan Najeriya mun fitar da survey questions muka yi muka tura wa ɗan Najeriya muka mutane suka cicika fannin da muka zaba da harkan agriculture da drug addiction
wato harkar al'amuran noma
al'amuran noma
ta'ammali da miyagun kwayoyi
yawa sannan kuma akwai menstrual hygiene saboda muna ganin cewa daga nan ne suke samun matsala na su infection har zuwa kawo rashin infertility har kuma wata kila ya grow into su cancer da sauransu sai muka ga za mu iya bada gudunmawa ta nan sannan kuma dayan shine mental health lafiyar kwakwalwa
wato kuna duba yadda za ku yi ku kirkiro ko wata manhaja
wani manhaja da za a yi amfani da shi wanda zai taimaka ya sauke wannan matsaloli dayan na biyar kuma shine children online safety wato mu a matsayin mu na mata da muke ilimin kimiya da fasaha ta ya zamu mu tsare yara akan yanar gizo a kare su daga yadda za su iya ganin abubuwa da basu dace ba akan yanar gizo sannan a matsayin ka kai na uwa ta yaya ne zaka ringa duba harkokin da suke yi akan yanar gizo ta yaya za a aika kai parenting din su to a cikin wannan guda biyar da muka fitar muka tura responses ɗin da muka samu daga mutanen Najeriya shine kashi 71 sun zaba agriculture harkar noma da aka sai muka tafi da
noma
da noma sai muka dai ta tattaunawa suka taimaka mana mu kokari mu fitar da a noman tunda shi noma yana da yawa matsaloli suna nan da yawa a noma sai suka ce to menene muka gani yafi dacewa ayi aiki akai to a haka ma sai muka tuntubi manoma waɗanda muka san suna noma muka kira su
da yake ku aikin ku ba zai taba yuwa tunda ku kwarewar ku a fasaha
ce
ba ilimin wannan fannin ba
ba ilimin wannan
fannin ba dole sai kun yi hadaka da waɗanda suke
suka kware su manoma ne da mana shekaru to sai muka neme su muka yi meeting da su sai suka gaya mana cewa dan damu ana mu tunanin irin su insecurity shi yake kawo matsalan noma mutane ba sa iya samu su je gonaki saboda rashin security to da muka tantabi manoma sai suka ce mana ai babban abin da ma yasa aka fi asara a harkar gona shine post harvest loss wato bayan an girbi
ake samu bayan girbi
yawa yafi komai yawa
dan rashin
na'urori da kuma rashin su manoma yawa su san wace hanya ya kamata su adana kayan gonan su bayan sun girbe da kuma yayin da ake girbewa wani irin hanya za a bi domin a ga cewa ba ai asaran abincin ba to a hakan sai muka kara akwai abin da a cikin training din da muka zo yi ana kiran shi design thinking zai taimaka mana wurin fitar da matsala to sai muka yi applying design thinking din nan mu gane cewa a cikin post harvest din nan menene kuma zamu dauka tunda kayan gona yana da yawa
hakku
kin ga misali yanzu asaran da masu tomatoes suke bai kai na abin da masu shinkafa ko masara suke ba to a haka
wato masu busheshen abinci da masu
banya yawa sai muka ga cewa kamar yanzu misali shi mai noman tomato a cikin binciken da muka yi tunda a cikin muna yi hada literature review wato duba aikin waɗanda suka riga suka yi karatu akan wannan matsalar tunda
suna
mu dora akai dama shi bincike ai ba kai kake kirkiro abu ba daga fari dama dole ne ya riga taba kokarin aiki akai kan sannan kai kuma kai ma sai ka zo kai ma ka dora naka akai to sai muka ga cewa idan manomin tumatir yayi noman tumatir misali a ce na miliyan 1 naira miliyan 1 kafin tumatir din ya isa gona yana asaran a cikin binciken da muka yi kashi 60 na tumatir ya rube ya baci to dan haka sai muka ga cewa zamu kokari mu fitar musu da hanyoyi
misoraro anan zamu dakata a cikin shirin na wannan mako zamu dora idan Allah mai kowa mai komai raya mu zuwa makon gobe yanzu a madadin dukkanin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da kuma bakin namu Rumana Kabir Aminu da Ebeniza sai Solomon Abu da daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa mu mun lafiya
to madalla a gaida Aisha Mu'azu yanzu kuma lokacin da Awal Garba zai kama ni sharhin jaridan Kamaru
zan zan fara kan juna mu na wannan mako ne da jaridan Leju ta kasar Jamhuriyar Kamaru anda taroto mana cewar ahalin yanzu da cutar gulawa da amai tana ci gaba da barkewa a fadin kasar Jamhuriyar Kamaru ga baki daya sannan kuma ana samun karancin ruwan sha mai tsafta wanda ake amfani da shi ne yau da kullum a fadin kasar sai kuma jaridar Eko Hosanti anda ita kuma cewa ta yi jihohi 6 daga cikin 10 da kasar Jamhuriyar Kamaru take dauke da su yanzu haka annobar cutar kwalara tana ci gaba da kwalaruwa cikin waɗannan jihohin sai jaridar Economy anda ita kuma cewa ta yi farashin kudin auduga yayi tashin gwauron zabi a fadin duniya kasancewar kasar Jamhuriyar Kamaru tana daga cikin kasashe da suke noma auduga haka zalika farfadowar farashin audugan zai sanya kasar Jamhuriyar Kamaru ta ci gaba da kokari mutum a ga ta ga cewa ta habaka bangaren noman auduga a fadin kasar sai jaridar Republic ta kasar Kamaru ita kuma cewa ta yi gabadan adawun kasar Jamhuriyar Kamaru Maurice Kamto yana shirin tayar da kura a fadin kasar ko tada zaune tsaye a yanda yake nema yi wani gangami domin ganin cewa ya cimma burin sa jaridar Jaidasion kuma cewa ta yi ƴaƴan jami'an LDPC ko CPDM na kasar Jamhuriyar Kamaru ta shugaba Paul Biya sun gudanar da bikin kirkiro jami'ar tasu yau shekaru 37 kenan a fadin duniya zamu kammala shan jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Cameroon Tribune anda ita kuma ta tsegunta mana cewar malaman makarantun kasar Jamhuriyar Kamaru sun hada kawulan su waje guda domin cewa dole ne a biya su albashin su na shekaru 10 da suka shuɗe ko kuma yanayin karantarwa ya tsaya cik a fadin kasar Rahma Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru
to a gaida Awal Garba da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai amma a takeice
to a takeice a jiya talata tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya daukaka kara kan hukuncin da sakatariyar harkokin wajen jihar Maine ta jam'iyyar Democrat ta yanke na haramta masa takara bisa rawar da ya taka harin da aka kaiwa majalisar dokokin Amurka ranar 6 ga watan Janairun shekara ta 2021 ana sa ran zai kuma buƙaci kotun kolin Amurka da ta yanke hukunci kan cancantar sa na komawa takarar shugaban kasa a wata shari'a mai kama da wannan ta jihar Colorado Baitul Malin Amurka ta bada sanarwar cewa adadin bashin da ake bin kasar ya haura dala triliyan 34 wannan lamari na zuwa ne bayan da ƴan majalisar dokoki na Republican da Fadar White House suka amince da janye matakin kurewar bashin kasar na dala triliyan 31.4 na dan lokaci a bara Wani jirgin saman yakin Isra'ila marar matuki ya kai hari kan ofisoshin Hamas da ke yankin Beirut a daren jiya talata inda ya kashe babban jami'in Hamas Saleh Al-Aruri kamar yadda kungiyar mayakan da kuma kafar yaɗa labaran Mid-East suka bayyana Aruri babban jami'i ne a tsarin shugabancin kungiyar ta Hamas kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa rashin soji na kungiyar dakarun Qassam Brigades waɗanda suka kai wani mummunan hari a yankin Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba Jami'an kasar Ukraine sun fada a jiya talata cewa Russia ta kai munanan hare-haren makamai da suka kashe akalla mutane 5 tare da jikkata wasu 130 a Kyiv da Kharkiv. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce dakarun Russia sun yi amfani da jirage maras matuka 35 da makamai masu linzami 99 da aka harba ta jiragen sama da na ruwa. Sannan kuma dakarun tsaron saman Ukraine sun kakkaɓo dukkan jiragen maras matuƙi da kuma makamai 72 daga cikin makaman da aka harba. Yar uwar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un mai ƙarfin faɗa a ji ta yi wa shugaban Koriya ta Kudu shagube kan nuna wautar jarumta amma ta bayyana magajinsa mai sassaucin ra'ayi a matsayin mai hankali da wayo kalaman da kan iya nufin taimakawa wajen haifar da rarrabuwar kauna a cikin Koriya ta Kudu. Kalaman nata na jiya talata sun zo ne a matsayin martani ga jawabin shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol na sabuwar shekara inda ya ce zai kara karfin sojan Koriya ta Kudu da kuma inganta kawancinta da Amurka don tunkarar barazanar nukiliyar Koriya ta Arewa.
To madalla a gaishe ka masu sauraro a nan makakashin shirin namu na hantsi sai kuma can da al'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kamar kodi yaushe za ku shafin mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kan a madadin Murtala Faruk Sanyina da ya taimaka wajen kawo muku shirin sai Dadi Balawi wanda hada tare da Bada Umarni har ma da injiniyan mu na yau Mr. Charles Tan. Ni Sarfil Hashin Gumel dan haɗa kuma gabatar nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.